ya sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan garin Kududdufawa inda nake a cikin wata gona musamman dangane da yanda aka fara samun ruwa a daidai wannan lokaci da muke kokarin shiga cikin damuna kai tsaye muna tare da wani manomi zamu so mu ji cikakken suna
ine Ali Suleiman
to Malam Ali gashi an samu ruwa kusan ajiya ruwan har ya kai gashi kasa ta cike kuma akan kasa wato kusan da ga manoma nan ana ta kokarin gyaran gona cikin kusan yaushe ake yin wannan aiki na kawo taki da gyaran
to yanzu dai an soma tun cikin watan shekaran jiya aka fara yan share-share kuma ake dan sassabatuwa sun dawa da sauransu da abin nan itatuwa dai haka wanda suke kanana ake sassarewa din dai a ji daɗin yin shuka
to yanzu me ake kokarin yi a daidai wannan lokaci
yanzu muna kokarin gyarawa dai ana shuka kamar shinkafa masara gero da dawa da kuma waken suya
wato anan kukan samu ku yi shinkafa kenan nan wajen
eh kwarai ko muna shinkafa sosai ma kuwa tana yin kyau kuma yadda ya kamata
to mala alimi ne babban kalubalen da yake damun ku a wannan sana'a ta ku ta noma
eh to yanzu dai abin da ke damun mu dai maganin kwarurruka da kuma taki musamman ma dai taki yanzu dai shi yafi damun mu wanda yake mai karamin karfi yanzu ba shi da halin iya sayan sa yadda zai wadatar da amfanin sa
to kaga wani lokacin kukan yi amfani da kamar na gargajiya shi taki yanzu baya yi ne shi na gargajiya ko menene ya samu
eh to yanzu takin gargajiyan ne yayi wuya sakamakon yadda aka ansa noman sosai sosai saboda mutane yanzu an fito yin aikin yadda ya kamata to amma takin baya wadatuwa yanzu ma bola ake bi ana share-share ake dan samu ake dan samu wanda ake dan kakkawowa sakamakon saboda dabbobin yanzu ba kowa ke iya yin kiwon sosai ba
eh to akwai rahoto da kwamitin abinci na majalisar dinkin duniya ya fitar cewa wasu kasashe za su yi fama da fari musamman a watan jibi kuma wannan kasashe ana cewa watakila har da Najeriya a ciki ko a matsayin ku na manoma wani tanadi ku kai wa al'umma
eh to yanzu dai tanadin da muka yi na amfanin da yake dan zuwa da wuri shi muke kokari mu shuka eh dai kuma bangaren gwamnati muke son ta taimaka mana da iri dai wanda yake mai zuwa da wuri wanda za a shuka ma jama'a yadda dai koda wannan abun ya zo dai ba zai tasiri ba sosai
wato shi wannan irin da yake fitowa da wuri a tsahon kwanaki nawa yake ake shuka shi har ya fito har a cikin muryarsa
eh to kamar gero yana yin matakar sa wata uku
wanda kenan
eh shi dan wurin baya karisa wata uku amma dai namu ne wanda aka sani ana yi na gargajiya shine yake yin wata uku amma shi wannan yana yin wata biyu ko zuwa kwana 70 haka ya kan yi kamar gero kenan kamar ita shinkafa ita kuma matukar ta akwai ta kwana 70 akwai ita ma ta 90 din wata uku ita ma ta yi ita ma dawa akan samu haka amma ita dawa ita ta mai wanda ake ta dawa wanda ake kaura haka zuwa farfara ita wannan tana wuce wata uku tana shiga wata hudu sannan ta samu
yanzu wato a matsayin ku na manoma kun yi la'akari da cewar kenan damuna ta fara kankama kenan tunda naga ko ina gashi nan ana ta gyaran gona ko kuwa akwai sauran lokaci
eh to yanzu dai muna kokari mu shuka ne saboda sakamakon shi wani abun koda zai zo ya riske ka an kai aikin wuri to za a samu sassauci kamun dai a ce ruwa ya dauke to amfanin ka ya samu to kaga wannan ba karamar hikima bace wanda yake dai duk mai hankali idan yaga amfani yaga an yi ruwa dai tunda da ba yi ba to Allah ya kawo shi to gara mutum ya kokari ya gyara ya amfani yadda zai samu ya kai idan sa sosai ya samu ya kwari
Mai sauraro Malam Ali Suleiman kenan manomi anan kududdufawa ni kuma sunana Lucid Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM